The kidnappers we arrested had with them one leg chain, padlock, military uniform, three motorcycles, and we found on them a cash of 358,500 naira with them, which means is the proceeds of the ransom they collected. But I will tell you from when I came in till today. Between March that I came in and now, we've arrested not less than 87 kidnapped suspects.
Commissioner Yan Sandan Jihar Adamawa kenan CP Sikiru Akande a lokacin da yayi taron manema labarai a haifatar yan sanda da ke nan jihar Adamawa, wanda ya ce sun yi nasarar kamo gaggagan masu garkuwa da mutane a jihar Adamawa, wanda yawansu ya kai 87 daga zuwan sa zuwa yanzu. Ya koce wannan nasarar ta biyo bayan haɗin kai da haɗin gwiwa da al'umman jihar Adamawa suke bawa jami'an yan sanda ta hanyar tatsar bayanan sarri. Ya koyi kira tare da tabbatar wa al'umman jihar cewa lallai ilahin zai ba su gudunmawa 100% na kare lafiyarsu da ma dukiyoyinsu. Daya daga cikin masu garkuwa da mutanen wadda rundunar yan sandan jihar Adamawa ta yi nasarar cafko su, mai suna Tukur, ya koyi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambayar sunansa da kuma yawan shekarunsa.
To, ta yi tambayan ban tambaya maki da kwallon 20 ko zan haya ban ya gane, amma ainihin makwasin mu ne ƙarƙani da ƙanina da wani aboki da suka zo muka zo gare shi, da muka zo gare shi muka ce ba mu 500,000 ya ce bai da su muka tafi
ne ne ke
na kinabi, amma ba mu kai shi ko ina ba, da an kai wannan muka tafi mu fa kinan da ce bai da su da muka tafi shi muka tafi da muka tafi sai ya bayyana da bayyana aka kamo ya aka ce sai kai ba na kai 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 mu ce lalle da sani na an aka yi.
To, ana shi bangaren kuwa Nasiru Usman, wanda shi ma tsohon dan garkuwa da mutane ne a jihar Adamawa, yana daga cikin wadda rundunar yan sandan ta yi nasarar cafko shi, cewa yi da can baya ya ma tuba da wannan aikin, amma dai daga bisani rabon ayi ta sake dawo da shi bakin daga. Su kuwa rundunar yan sandan jihar Adamawa suka yi nasarar tattaro shi da nufin cewar a gudanar da shi gaban kuliya, domin kuwa ya yi tuban muzuru.
To, da an kama ni na aiki na fito sai na tuba tuba, an na tuba sai na kara muka je muka wani daya shi ne sai an kara kama ni da wani man kawalin da ni kalmi da miliyan daya da rabi an ba ni 150,000.
Shi kuwa Haruna Awwal cewa ya yi an zarge su ne da wannan aiki na garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, lamarin da ya sa aka je aka yi ta sumame a ragar su har aka kwamuso shi, amma dai baya daga cikin masu irin wannan aikin.
Kawai su zarge mu ne an je an yi garkuwa da wasu ne, sai kawai yan banga suka shiga rugagen mu suna kame kawai sai suka kamo mu suka kawo mu. Ranka da dinarin da ma da girma wanda har ya fura min numfashi a jikina, ban taba wannan aiki ba. Fata na in Allah Ubangiji ya saita ni kawai lafiya.
Rundunar yan sandan jihar Adamawa da ta gudanar da taron manema labaran ne a headquarters ta dake Yola, fadar jihar Adamawa. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.